daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'ad Nomad da Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so a ko ina a fadin duniya ta kan adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Asabar 1 ga watan Satumba shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Tsofaffin shugabannin kasar Amurka guda biyu za su yi jawabi a yau Asabar a wurin taron jana'izar da daddin dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Arizona John McCain wanda za a yi a nan Washington. A wata sabuwa kuma zaman makokin wata mawakiyar Amurka Aretha Franklin wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a jiya Juma'a waɗanda suka yi jawabi a wurin da sun cancanci shugaban ƙasa Donald Trump. To sai kuma gwamnatin Trump din ta ce za ta yanke taimako da take baiwa 'yan gudun hijiran Falastinu.
To kanin labaran kina aka ji, yayin da ake fama da barkewar cutar amai da gudawa a wasu kananan hukumomi na jihar Borno guda 14, jami'an lafiya na ganin
idan muna buga kula da tsaftar mu da kuma tsaftar wajen da muke zama, to a sha'anin ko cutar amai da gudawa shi ma zai ragu.
Haka kuma yayin da babban zabe a Najeriya ke karatowa, 'yan jam'iyyar APC a jihar Kebbi na nuna rashin goyon baya ga wani sabon dan takarar gwamna a jihar.
Jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara, kuma na karfi gayyatar jama'a domin abubuwa da yadda suke tafiya mutane ba sa jin daɗin su a jihar Kebbi.
Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗin sakonnin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum da kuma ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Tsofaffin shugabannin kasar Amurka guda biyu za su yi jawabi a yau Asabar a wurin taron jana'izar da daddin dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Arizona John McCain wanda za a yi a babban majami'a ta ƙasa a nan Washington. A bangaren jam'iyyar Republican George W. Bush da kuma Barack Obama na bangaren Democrat za su tuna da abokinsu McCain wanda ya sha fama da cutar daji ta kwakwalwa a wurin jana'izar da za a masa. A shekarar 2000 Bush ya doke McCain a zaben fidda don takara a jam'iyyar sautar Republican, yayin da Obama ya bashi kashi a babban zaben shugaban ƙasa a nan Amurka shekarar 2008. An shimfiɗe gawar McCain a babban zaurin majalisun ƙasar Capitol a jiya Juma'a. Wargidansa da 'ya'yansa guda 7 da kuma mahaifiyarsa mai shekaru 106 tare da ɗaruruwan 'yan majalisa sun halarci taron na zaman makokin da aka yi a jiya Juma'a domin tunawa da McCain. A gobe Lahadi ne za a bisa McCain inda aka bisa abokan aikinsa a makabartar sojojin ruwa a gundumar Annapolis a jihar Maryland. A wata sabuwa kuma zaman makokin mawakiyar wata tsohuwar mawakiyar Amurka Aretha Franklin wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a jiya Juma'a. Waɗanda suka yi jawabai a wurin wannan taron sun yi amfani da damar da suka samu suka cancanci shugaban Amurka Donald Trump. Dan rajin kare haƙƙin bala'adama kuma mai gabatar da shirye-shiryen talabijin mai suna Al Sharpton an miƙe tsaye domin jinjina masa yayin da ya yi jawabi, inda yake cewa masu kallon shirinsa sun yi masa gyara wurin rubuta kalmar girmamawa kai tsaye a kan shirinsa. Kuma kalmar ita ce take na wata shahararriyar waƙar da ita marigayiyar ta yi da ake kira Franklin. Ya ce, yanzu ina son ku taya ni mu ci wa shugaban ƙasarmu Donald Trump gyara, kuma mu koyar da shi ma'anonin wasu kalamai da yake yi. Lamarin da ya kai masu zaman makokin suka miƙe tsaye domin jinjina masa. Jesse Jackson shi ma ɗan fafutukan kare haƙƙin bala'adama ne kuma malamin addini, shi ma ya yaba wa mawaƙiyar da irin gudunmuwa da ta yi a yaƙin neman 'yancin baƙar fata a nan Amurka. Ya kuma ce shugaba Donald Trump ya lashe zaɓe na jihar Michigan, yayin da ɗaruruwan mazauna babban birnin jihar Detroit ba su da rajista da za su iya ba jefa kuri'a.
yace duk wanda ya bar wannan zaman makokin ba je yayi rajista ba to bai ya munafurci ita wannan marigayya wato Arisa tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shahararren dan wasan barkwanci Taylor Perry da kuma shahararren yar wasan sinema Cicely wato Tyson kenan suna cikin waɗanda suka yaba wa tsohuwar mawakiyar da ta rasu tana a ranar 16 ga watan Agusta bayan ta sha fama da cutar daji kuma ta rasu tana da shekaru 78 Gwamnatin Trump ta ce za ta yanke taimako da take baiwa Majalisar Dinkin Duniya domin taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinu. Tana cewar wannan wato majalisar ta nuna gazawarta matuƙa. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta kawo ƙarshen taimakon shekara da shekaru da take bayarwa a jiya Juma'a. Tana mai cewa gwamnatin Trump ta yi nazari sosai kuma ta fahimci Amurka ba za ta iya ci gaba da bada wannan taimako ga hukumar Majalisar Dinkin Duniya da yake kula da aiki da kuma kayan taimako. Mai magana da yawun hukumar aiki da kayan taimako na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Chris Garnes ya ce daga kausar murya hukumar sa ta yi watsi da wannan zargin cewa ta gaza wurin yin shirye-shiryenta na makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da kuma shirin raba kayan taimako. Ya ce babban bankin duniya ya kwatanta aikin hukumar a matsayin babban alheri ga duniya kuma bankin ya yi ba mana akan gudanar da tsarin makaranta mai inganci a wannan yankin wanda a koda yaushe ɗalibanmu suna fice akan takwarorinsu na makarantun gwamnati. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin Trump ta ce za ta yanke dala miliyan 200 daga taimako da tattalin arzikin kasar ke bayarwa ga Falastinawa biyu bayan nazari akan ayyukan taimako da Amurka take yi a yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da majalisun kasar a jiya Juma'a aniyarsa na sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwanci da Mexico tsakanin kwanaki 90 bayan kammala tattaunawa da Canada ba tare da cimma wata fahimta akan ci gaba da shirin cinikayya na kasashen arewacin Amurka wato NAFTA a takaice. Wakilin Amurka a wurin tattaunawar cinikayya Robert Lighthizer ya ce tattaunawar Amurka da Canada za ta ci gaba a ranar Laraba kuma ya ce akwai yiwuwar Canada za ta karu a cikin shiri na kasashen arewacin Amurka na kasuwancinsu wanda shugaban kasar zai sanya hannu a ciki a cikin watan Nuwamba. Mai mawakiltan Canada a wurin tattaunawar ministan harkokin wajen kasar Chrystia Freeland ta bayyana kwarin gwiwar ta cewa Canada za ta fahimci Amurka da kuma yin amfani da bangarorin gaba daya.
We know that a win-win-win agreement is within reach.
Freeland ta faɗa wa manema labarai cewa akwai yiwuwar cimma yarjejeniya mai amfani ga kowane bangare bayan tattaunawa da ta yi da Lighthizer a nan Washington. Sai dai hirar da sashen labaran talabijin Bloomberg ya yi da shugaba Trump shi ne wato ya ɗauke hankali fiye da wannan tattaunawar ciniki tsakanin Canada da Amurka ɗin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Kananan hukumomi 14 cikin 27 da ke jihar Borno ne aka samu barkewar cutar amai da gudawa domin bin diddigin yadda wannan lamari ya faru da kuma yadda za a shawo kan annobar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya zanta da sakataren ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno.
Sunana Dr. Ibrahim Ahmed Kida, ni ne secretary na ministry na kiwon lafiya. Sannan kuma a nan inda muke wannan magana din ni ne manager na duk abubuwan da suke barkewa game da lafiyan jama'a.
To ranka dade ko zaka ba zaka yi ma sauraro bayani game da matsalar yadda wannan cuta take da kuma in wannan cuta ta bullo yadda za su yi su kare kansu game da wannan matsala na amai da gudawa.
Na farko dai a yanzu dai amai da gudawa ba wata sabuwar cuta bace ta dade da mu amma tana karuwa lokacin damina. Abinda yasa din saboda tsafta idan muna kula da tsaftar mu da kuma tsaftar wajen da muke zama to
a sha'anin ko cutan amai da gudawa shi ma zai rabu domin ita cutan da kanta sai an dauki gurbacicen ruwa ko abinci kafin mutum ya kamu da wannan rashin lafiya a yanzu dai mun samu muna dan samu inda ake kawo mana karan akwai wannan cutan amai da gudawa amma har yanzu mun ɗebi wayannan su amai da gudawa din mun kai inda ake gudawa a nan Abuja a Maiduguri mun gwada amma doka ya fito cewa ba mu isa mu yi mu sanar cewa ga irin cutan ba sai mun kai Abuja an tantance an tabbatar cewa ga irin abin da yake kawo wannan amai da gudawa a jihar Borno domin ana so a san cewa abin da yake faruwa Maiduguri da kuma abin da yake faruwa wasu jihohin ma duk ɗaya ne wajen gwada su wajen da ake musu gwaji daidai ne don ba a so a samu wani ya ce ga wannan cutan alhali ko ba shi din ba shi yasa komai a yanzu din da muka fara samun barkewan amai da gudawa mun samu a wajen ƙananan homai 14 misali kamar an samu a Kaga Benshe kenan an samu a Ganze an samu a Magumeri wajen su Gajiran an samu a Jere wajen Helmiskin da Gongolon an samu a Biyu an samu a Bayo da sauran wurare duka su 14 ne eh haka
to ranka dade kamar menene bambancin cutar amai da gudawa da kuma cutar kwalara ne saboda masu waro su fahimci bambancin wannan ciwo
eh to amai da gudawa abubuwan da suke kawo amai da gudawa suna da yawa misali idan wanda bai sha ba shan madara ba idan yazo ya sayi madara kuma ya sha da yawa zai sashi zawo wannan ba kwalara bace idan kuma wanda nama da muke ci ko kamar lokacin layya idan aka yi yanka mutum da dama ya samu cikin shi bai saba da cin nama da yawa ba yazo ya aje nama da yawa a gaba ya ci to wannan shi ma zai tashi da gudawa amma wannan din ba kwalara bace misali ko mutum yana da malaria akwai zawo a ciki fatarna akwai amai fatarna akwai zawo a ciki wasu ƙananan cututtuka wanda ma sam bai hadu da abin ba su ma ɗaya daga cikin su shine suna iya kawo zawo to amma ita kwalara din idan aka sai an dauki wannan bayan gida din ko amai din da mai shi yake fitarwa sa'annan akai inda ake gwaji inda ake gwaji din kuma na daya akwai a nan Maiduguri akwai a Kostin sa'annan kuma akwai a Abuja to idan aka gwada shi zai nuna kwayoyin cutan to sai an tabbatar cewa wannan kwayoyin cutan wanda ake kira da turanci vibrio cholerae idan ita ce aka samu a ciki to shine za a tabbatar cewa eh wannan amai da zawo din ga an tabbatar cewa kwalara ce wannan ita ce take kawo amma akwai sauran kwayoyin da suke kawo amai
sarkin baiwa
To madalla a gaida Haruna Dauda. To daga batun lafiya a jihar Borno sai batun siyasa a jihar Kebbi inda jam'iyyar APC a jihar ta kyamincewa da wannan takarar gwamna kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga Murtala Faruk Sanyinna.
A iya cewa ciki ya dore ruwa a jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kebbi a daidai lokacin da wani ya rima a masarautar Argungu ya fito karara ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar gwamnan jihar a karkashin inuwar jam'iyyar ta APC. Ibrahim Yarade ya sauka a gaban gangamin dubun dubatar magoya bayansa inda ya zarce kai tsaye zuwa shalkwatar jam'iyyar ta APC a birnin Kebbi ya kuma gabatar da kansa ga shugabancin jam'iyyar a matsayin mai neman ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar.
Eto na je kamar yadda ka'idodin guidelines suka nuna kuma a zama na dan jam'iyya wanda yake yana biyayya ga jam'iyya da shugabanninta. Jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara kuma na karbi gayyatar jama'a. Domin abubuwa da suke tafiya mutane ba sa jin daɗin su a jihar Kebbi canjin da suke tsammani an samu to bai sauka ba a jihar Kebbi shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari yana kokari ya tallafa wa talakawa amma abin ba ya sauka a ƙasarsu kuka da talauci ya yi yawa abubuwa na gwamnati ba sa tafiya daidai tallafin da federal government take basuwa ba ya kai ga talaka gwamnati ta manta da talakawa mutane tsirarrai sun kame gwamnati sun maida aljihun hukuma aljihun gidajensu
to sai dai da alama bukatar ciro man na Kebbi bata sami karbuwa ba ga jam'iyyar ta APC a jihar wace tuni ta yi matsayar cewa ba ta da wani dan takarar gwamna a jihar idan ba gwamna mai ci yanzu ba Abubakar Atiku Bagudu inji sakataren kudi na jam'iyyar a jihar Aliyu Bature wanda shine ya karbi Ibrahim Mera a ofishin jam'iyyar ta APC
bai tashi tahowa headquarter ta jam'iyyar APC ta jiha ba sai da ya taho da bukata ta bai taba zuwa ya ce muna gashi shi dan jam'iyyar APC ne ba don mu karbe shi duk tarurrukan da muka yi na jam'iyyar APC ba mu taba ganin shi ba kuma duk adalci mu yi mishi tunda mun kace ya taho ya iska mu yanke hukunci amma duk da haka tunda yanzu ya bayyanar da kai ne cashi dan jami'a APC ne kuma ya zo da wata bukata jami'a ba za ta hana mishi shiga cin mu wannan bukata ba to me ne abayen adalci
yanzu in na fahimce ka kenan kuna nufin kun janye daga wancan alƙawarin da kuka yi tunda cewa kun tsayar da Atiku a matsayin dan takarar ku kadai na jami'ar APC na gwamna
ba mu janye ba muna nan gaba kan mu ai shi yasa muka tunasar da shi shi sani ko akwai alƙawari da muka dauka
to ba ka ganin kamar shi kuma kun toshe mishi wata kafa da kuma yanci kasancewa shi dan Najeriya kuma dan jami'ar da yake so ya yi wannan kuma yana da yanci da walwala ne ya yi wannan
to ai abin da ya kamata shi shigo shi gani mu dai akwai alƙawari tsakanin mu
to alƙawarin ya kai wato karfin kundin tsarin mulki na jami'a wanda ya ce a ba kowa dama
ai ba mu hana mishi shigowa shi ne ma ba amma mu in har mu ne mu dai da masu zaben mu yi alƙawari
wannan lamari kuma yana zuwa ne bayan alƙawarin shugaban jami'ar ta APC na ƙasa Adams Oshiomhole inda ya bada tabbacin baiwa kowa damar fitowa takara tare da tabbatar da adalci a zaben fitar da gwani koda kuwa na ƙato bayan ƙato ne Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya
to a gaida Murtala Faruk Sanyina to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:16 na safe ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba
wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyin ku yau za a ji ansar tambayar masu sauraron mu da suka hada da Yakubu Abdullahi Damban da Aminu Umar da ke son sanin tasirin masarautar Bauchi a daular Usmaniya to na mika makamanciyar wannan tambayar ga wakilin mu na Bauchi Abdulrahman Muhammad kwanan baya kuma ga abin da ya samu mana
to ko zaka gabatar da kanka assalamu alaikum sunana na Alhaji Ado Dan Rimi Garba wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban ɗakin nemo tarihi da adana tarihin masarautar Bauchi
to mu samu tambaya ne daga masu shawararren mu na gidan murya Amurka yake neman sanin dangantakar masarautar Bauchi da kuma daular Usmaniya
kan masarautar Bauchi da daular Usmaniya yana da fadi kuma yana da yawa amma a takaicen takaitawa shine sai dai mu dubi ga irin tsakanin Mallam Yakubu da Shehu Usman Dan Fodio idan ka duba a tarihi Mallam Yakubu almajirin Shehu Usman ne wajen shekara kusan 21 ina almajiranci a wajensa kuma shi wato resident student ne na Shehu Dan Fodio wato dalibi ne wanda ke zaune a cikin gidan Shehu Usman don akwai hadin shi dake masa na tamkar da uba wanda hakan ya jawo soyayya mai karfi tsakanin Shehu Usman da Mallam Yakubu har yake cewa Mallam Yakubu dansa yana zuci Bello kuma dansa yana jini wannan magana ya faɗa wa Mallam Yakubu da shi da Muhammadu Namoda wato sarkin tsaron Namoda hakan ya gwada cewa akwai soyayya mai karfi tsakanin Mallam Yakubu da Shehu Usman Dan Fodio kuma har ila yau irin abubuwa da Shehu Usman ya yi wa Mallam Yakubu kaman abinda uba ne yake wada saboda a can yana Sokoto yana wajen Shehu Usman Dan Fodio a can ya balaga har ya kai matakin aure don haka galibi ya'yan Shehu a lokacin su riga da sun yi aure to sai ya dauko jikansa yace Mallam Yakubu da ina da daya da na baka amma tun da bani da shi jika na ma daidai take da yana sai ya dauko yaya matar yar Hannatu yar Muhammadu Namoda akwai yarsa Hannatu ita kuma tana auren Muhammadu Namoda ta fara girma sai dauko sai ba Mallam Yakubu sai hada su aure wannan shine auren da Mallam Yakubu ya na farko wanda Shehu Usman Dan Fodio masu tun yana Sokoto a wajen sa
to shi kamar mahaifin Yakubu Bauchi shine mika shi ga Shehu Usman Dan Fodio a matsayin almajiri ko je ya koyi karatun addini a wajen sa
shi amma shi Mallam Yakubu ana ce da shi Sa'idu amma an fi kiransa da dadi saboda mutum ne wanda ya shahara wajen kasuwanci da kuma ilimi akwai wani aminin sa malami ne Plata Borno ne yana zaune a Jitar ana da shi da shi malam Isyaku sannan amma da zumunci ya kullu tsakanin malam Isyaku da malam shi Sa'idu Dadi Uban Yakubu don har uwan malam Isyaku din suna malam Adama ya auri kanwan Dadi din mahaifin Yakubu ya taifa masa yaya wanda su zama manya-manyan mutane a Bauchi kamar irin su Hammadi su Hammanyaro su Ibrahim su Adamu Zaki to shi ko malam Yakubu yana aure ya aure yar malam Isyaku din manajitar to malam Isyaku din shine wanda wani lokaci ya zo wajen Dadi a turu sai ya ce masa kaga wannan da duka cin yana babu wanda nufi kaunan sa kamar malam Yakubu saboda haka na baka shi ka tafi da shi garinka ka je ka zauna ku karatu ya karatu a wajen ka to da yayin jitar sai ya zama to yana karatu na littattafai a wajen malam Isyaku sannan yana karatu na Qur'ani a wajen malam Adama lokacin bayanin shi Usman dan Fodio shine sai shi Sa'idu ya je ga malam Isyaku ya je ga wa Dadi cewa to shi Usman dan Fodio ya bayyana saboda haka na so ya tafi sai to shi na so da Allah su fita da malam Yakubu to kaji yanda aka yi malam Yakubu ya tafi wajen shi Usman dan Fodio kenan kuma a lokacin da suka tafi shi malam Yakubu bai fara karatu a gurin shi Usman dan Fodio da sauransu ba shi yana gida ne idan shi malam Isyaku din yaje karatu a gurin shi Usman dan Godiyo yakan dawo ya masa bita a gida to bayan dan wasu shekaru hakan nan sai ya ce wa shi Usman ya so zai daidaito amma ka bar mini Yakubu a waje na yazo ku fara karatu a gurin na da aka zo Yakubu ya fara karatu a gurin shi Usman dan Godiyo sai ya ji babu wani almajirin Shehu dan Godiyo da ya wuce shi a karatu irin abubuwan da yake koyawa malam Isyaku kusan duk malam Yakubu ya haddace wa inna abubuwa kuma ya yi bitan su ya iya yadda aka yi kenan ya fara karatu a gurin Shehu Usman dan Fodio
to yayi kaman shekara nawa yana karatu a wajen shi Shehu Usman dan Fodio kafin ma dai a zo ga irin yaƙe-yaƙe da yayi a wannan daular Usmaniya
to ya yi karatu yana da shekara ya yi karatu a gurinsa ya zauna shekara 21 a wurin Shehu Usman dan Fodio saboda ya bar wajen mahaifinsa yana da shekara 7 sannan ya zo Jitar yana da shekara 7 ya zo ya fara karatu a gurin malam Isyaku sannan ya yi shekara 7 a Jitar sannan ya suka tafi wajen Shehu Usman dan Fodio a Dagel kaga ya tafi da shekara 14 kenan sannan ya yi shekara 21 a wajensa to idan ka hada ka ga yana da shekara 32 kenan a wurin Shehu Usman dan Fodio a duniya lokacin da ya bar wajen Shehu Usman dan Fodio ya dawo gida
to muna sanar da cewa Shehu Usman ko kuma da Yakubu Bauchi mutum ne jarumi wanda yake yayi yaƙe-yaƙe wanda yake a wannan daular Usmaniya ma kenan yaya za ka mana bayani akan wasu irin yaƙe-yaƙe ne shi Yakubu Bauchi a daular Usmaniya
to tun farkon fara yaƙi kaman wanda aka fara a wuraren Sokoto ina nan aka fara wannan yaƙe-yaƙe sai daga baya Shehu Usmanu ya ce almajiransa dukansu kowa ya koma gida saboda harharen da gobira suke kawo masa da shi da ɗalibansa to a wannan lokaci fara maganan baya da tutan jihadi lokacin ya yi hijira daga Dagale kuma Kudu sai fara ba tutan jihadi to a wannan lokaci ya ba malam Yakubu tutan jihadi ya ce masa ya zo ya aiwatar da jihadi a yankin kasar Bauchi ko malam ya Shehu Usman dan Fodio shi ya zaba wa malam Yakubu wurin da zai zauna bisa irin tsari irin na sufanci irin na Shehu Usman dan Fodio to a wannan lokaci kafin a zo a gari ta ginu sosai malam Yakubu ya zauna a gunye shekara 2 ya koma enkle shekara 6 sannan ya zo kafa Bauchi a 1809 zuwa 12 to a wannan lokaci ya fara yaƙe-yaƙe amma a lokacin akwai wasu jarumawa da su kudancin daular Usmaniya wato jukunawa kenan daular kwararrafa a wannan yadda fakin sa mai suna Hausa Factor in West African History ya kawo cewa sukan shigo kasashen Hausa su yaki kasashen Hausa su dawo
so
jukunawa kenan don sun taba yakan Kano zai tafi ya gudu ya buya wayaran daura sannan sun taba yakan Katsina sun taba yakan Zazzauma
don in kai zariya yanzu haka akwai anguwa su dunjukun inda shi wannan sarkin kwara fa da shi yayin sansani ne sannan kuma idan ka je irin Katsina irin su Kano akwai anguwa ya kasai duk wannan kalmomi na jukunawa ban wurin wanda suka bar tsakon su a wannan guri to bayan Mali Yakubu ya tsara jukunawa ya hana su motsi ya kakkafa garuruwa da suka sa su a tsakiya Allah misali ya kafa irin su wasai ya ba ma da kyasan ya kafa irin su lafiyan bare bare wanda duk garuruwa ne wanda suka sa kasan kwararrafa a tsakiya suka hana su motsi har bayan mutuwar Mali Yakubu Ibrahimu ya kafa Donga duk suka sa kasan jukunawa a tsakiya suka hana su motsi sannan kuma suka cigaba da shigar da addini kasashen kudancin daular Usmaniya to wannan shine babban yaki wanda Malam Yakubu ya tsare wa daular Usmaniya ta bangaren kudu na farko kenan kuma zamanin shi Usman dan Fodio domin haka ne ma idan ka duba tutan masautar Bauchi daga ta yi sa wata ne da turaru a tsakiya wannan wata yana nufin wato kamar yadda masautar Bauchi ta yi baka wa daular Usmaniya shine halaman watan nan taurarin kuma sune kamar kasashen musulunci da daular Usmaniya yadda ake gudanar da al'amuran musulunci wannan shine ba dama har aka tsara tutan masautar Bauchi da irin wannan siga
to kenan akwai wasu yakukan kenan da wanda yake ba ma batun kare daular Usmaniya ba kenan
akwai yaki yake da yi wanda kusan wannan ashi ne babban yaki na kare daular Usmaniya saboda jukunanci jukunawa su da karfin gaske a wannan nahiya kafin jihadi zuwan Malam Yakubu zuwan jihadi shi ya kashe wannan karfin ya mai da su ba su da karfi ba sa iya motsi to amma misali ba a wannan ya tsaya ba idan ka duba misali kamar lokacin Tushe Usman dan Fodiya da rai akwai sa'in sa da ke afkuwa tsakanin Shehu Aminu Alkanami da Shehu Usman dan Fodiya wanda da ya ba a samu hayaniya wanda ya kai ga fada ba sai mu sanyan wasiku wanda Muhammadu Isa Talatin Mafara a littafansa na tarihin daular Usmaniya duk ya kawo wannan bayanan a ciki wanda ke son cikin bayani ga duba daular Usmaniya da ya samu wannan wasiku
to sai a kasance da mu makon gobe don jin karshen wannan ansar da kuma ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulhamid Muhammad da injiniyan mu da mai hada mana sauti ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe
to a gaida Ibrahim Kalma Sigarba yanzu kuma lokacin da zan karanto kan daga cikin wasu sakonnin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email sakon mu na farko a yau cewa muna kira ga dukkan jami'an Najeriya cewa su yi koyi da jami'ar APC wajen yin zaben fidda gwani kato bayan kato saboda yin hakan zai kauda duk wani shakku da wasu ƴan ƙananan maganganu lokacin zaben da kuma bayan shi sako daga Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau shi ma sakon mu na gaba cewa mu dai al'umman Najeriya mun fi buƙatar a yi ƴar tinke a zaben fitar da gwani na jami'ar APC da zai gudana domin ta wannan hanya ce kadai talakawa za su samu damar zaben dan takarar da suke so da kansu sako daga Shehu Adamu Rajau sai kuma sakon mu na gaba dake cewa hakika aiwatar da aikin samar da wutar lantarki da hasken rana a kasar Morocco wani abin farin ciki ne ga al'umma kasar baki daya da fatan shugabanninmu na Afirka za su yi koyi da wannan sako sakon haɗin gwiwa ne daga Kadore da gagadin fulanin warji da Shehu Kashalla Kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
tsohobin shugabannin Amurka guda biyu za su yi jawabi a yau Asabar auren taron jana'izar da daɗin ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Arizona John McCain wanda za a yi a babban majami'a ta ƙasa a nan Washington a bangaren jam'iyyar Republican George W. Bush da kuma Barack Obama na bangaren Democrat za su tuna da abokinsu John McCain wanda ya shafa ma da cutar dajin kwakwalwa a wannan jana'izar a shekarar 2000 Bush ya doke McCain a zaben fidda dan takara yayin da wato Barack Obama kuma ya ba shi kashi a zaben shugaban kasa a shekarar 2008
to madalla kafin mu salama muna yi wa Sanata Ahmed Muhammad Makarfi murna a auren ɗansa Faisal da amaryarsa Raja, Allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Haka kuma muna mika sakon ta'aziyar mu bisa rasuwar Mallam Mamman Musa Makeri Jalin. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata mu ƙarshen. Masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike da shirin jawabai daga dattaro kuma shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu amadadin baba ya kuma kire ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustapha Boytek da aka sani da zanga zanga. Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Niger, karfe 8:30 a gwan Ghana. Assalamu alaikum.
VOA Afrique avec la meilleure musique.